Baba Arushi, Baba Arushi, Baba Ajara, Baba Ajara, Baba Arushi, Baba Arushi, Baba
Ajara,
Baba Ajara, Baba Ajara, Baba Arushi, Mana Mumbi, Baba Arushi, Mana Mumbi, Baba Ajara, Mana, Mother Baba Kajara, Mana, Malam Nasur, Erupati, Buduma, Mayapasakaria, Zukadu, and the Akaida, Mother Kayate, Malam Nasur, Erupati, Buduma, Mayapasakaria. Malam Nasir, Erupai, Guduma, my Pasakaria, Ashe and Kanuna, and I was a IT, so when a day soon someone is Malam Nasir, Erupai, Guduma, my Pasakaria, and I think that I was a IT, and I lay and come Malam Nasir, Erupai, Guduma, my Pasakaria, and I tapia, call my visa, and I shame, I shame, yard and parity, Malam Nasir, Erupai, Guduma, my Pasakaria. Malam Nasir, Erupai, Guduma, my Pasakaria.
Babum Gallo, Babum Bashir, Tiruin, and the Achitaku.
Malam Nasir, Erupai, Guduma, my Pasakaria.
Guduma Saran, Sukapan, and Saran, so I shall go and soak up our quarrel.
Malam Nasir, Erupai, Guduma, my Pasakaria.
Guduma Shikan, Sutapan, and Dian, so I shall you, Mava, Tapusapan.
Malam Nasir, Erupai, Guduma, my Pasakaria.
Najina ana hanyoyi da kojiri sanya ba alli
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
fannin ilimi an yi masa tsarin da kojaji zai samu kaso
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
fannin lafiya an yi masa tilken da gogaba baba mai masa ko
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
sanan tsarin kashe kuɗin su a shedin kasa shi ne aka koya
Malam Nasir Guduma mai fasakariya
kuma ma tsarin tire tari single akawun nan ta kaduna yazo
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
ne asali na anan aka fara gashi a yau a kasa an
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
bala ban taske fiti gwamnatin nan ni asali na ya hada ku
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
tambaye abudu fari tsarin nan da su aka zauna an kai ku
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
ku tambaye ji Umar wazir da su tsarin nan ya tafule
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
ku tambaye SA Buba Sani shi tun a siyasa ya gama ku
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
ku ce SSTI Gumbar Dutse Balaraba Abbas bai mana kare
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
da tun Hafsa Tabashir Saidu ashe ba na karfe zai kuma kare
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
Hadiza Bala na ce muku MD Photo Authority tai ko
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
ina jana rada babba azan a ce wa matasa ka si san
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
kaje Usman shagon waka ka ce mama waka si mushi ko
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
dan koni nan sarkin waka mana zai ruki dana ya fadi ko
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
baba Arushi baba Arushi baba Ajara baba Ajara
baba Ajara
baba Arushi mana mumbi
baba Arushi mana
mu baba Ajara mana
maza baba Kajara mana
Malam Nasir Erupa Guduma mai fasakariya
Malam Double Four
She did double four.
She is a promise of Malay, a garret,
double four, Kaduna.
Hey, Yamada,
Yamada,
woman, and you
could do a
muke san mallan ya kare double fo Kaduna
ida ma dawa
dama
dama Buhari yayi hudu
yayi hudu
sai yayi karun hudu
yayi hudu
ya kara kuma yayi
hudu yayi
hudu yayi hudu sau hudu
sau hudu
Buhari hudu sau hudu mallan Nasiru hudu sau hudu Kaduna gari
double fo
har ka maza mallan
ko ga fo shine double fo
ashe
yanzu ne fa muke san mallan ya kare double fo Kaduna
wata wakar sata ce
Kaduna
gemu gemu ne wani gemun iska ne
Kaduna
aiki aiki ne wani aika aika ne
Kaduna
sanata sanata ne wasu sanata sata ne
sake
gwamna gwamna ne wani gwamna kosta ne
kulafa
namun mallam ne dan shi ne gwamna ma Kaduna
mallam
double fo
ka ji kidan mallam
ko ga fo shi ne double fo
ashe
ke san mallan ya kare double fo Kaduna
mallan
double fo
uban kidan mallan
ko ga fo
Kaduna
shi ne double fo
ce
yanzu ne fa muke san mallan ya kare double fo Kaduna
faran gaira ce mun na tsarkan double fo
eh
dan da shi an kai fo
Kaduna
za a kuma kuma ai fo
eh
shi ya ta me wajen
Kaduna
moremusicandcomsthesongs.com
Allah ya samu dace amin.